Birane kamar su Abala, Talut, Tawa, Zender da Yemai na daga cikin irin waɗannan wurare da sifitoci masu aikin bincike suka gano an handame ɗaruruwan miliyoyin sefa, kamar yadda ministan cikin gidan Nishar Janar Muhammad Tumba ya bayyana. Ya kuma zayyana wasu daga cikin da'irorin da ake zargin an tafka irin wannan almundana.
For example, you see Urafan, 169 million, Olelewa 287 million.
Yace a da'irar Urafan miliyan 169 na sefa aka gano an salwantar, miliyan 287 a Walelewa, sai Zander mai miliyan 355 da Tawa mai miliyan 244.
Bilbo Zander 355 million, Tawa 244 million.
Wasu 'yan ƙasa da muka nemi jin ra'ayoyinsu sun yi na'am da matakin gwamnatin.
Wannan mun gode kwarai, haka ne muke so shugabanni su yi, ba Amerika kare duk wanda sun kai zambace wanga kasa, ayi kokari kowa ya biya dan kudin kasa ba kudin mutum bane.
Muna fata wannan bincike a ci gaba da shi, kuma a hiddo sunayen wa'anda suka yi wannan almundahana. Mu 'yan kasa muna goyen bayan su 100%, kuma muna fatan wa'anda ma ba a binciko ba a ƙara bincikowa.
Tuni aka damƙawa hukumar yaƙi da cin hanci Kwaldef rahotannin illahirin wuraren da aka riga aka kammala bincike, a yayin da ake jiran jami'ai su ƙarƙare binciken da ke gudana a sauran yankuna domin damƙa komai a hannun hukumar ta Kwaldef, wacce za ta bi hanyoyin tatso kuɗaɗen da aka wawure, in ji ministan.
Une fois que nous avons justement le retour de ces inspections, nous les donnons à la Kwaldef.
Shugaban ƙawancen ƙungiyoyin yaƙi da cin hanci Renak Omar Adamu ya yaba da wannan kuduri, ko da yake a cewarsa akwai buƙatar gyara.
Yawancin ana kewa a yi rajajeniya da mutum ya gyara, in ya biya shi kenan an bar shi kamar wanda Kwaldef take. To mu a wajenmu kungiyoyi muna ganin cewa wannan ma babban lahi ne da ake yi, ko kuma barin barawo ne ya yi abin da ya ga dama, don kamar barawo ne ka kama shi an kai shi dakin shari'a sai kuma a ce ya kawo abin nan da ya sata kuma a bar shi ya tai. Yana ko gobe suka dawo za su yi bannan da ya wuce haka nan.
A watan Afrilun 2024 ne shugaban gwamnatin mulkin soja Niger Janar Abdurrahman Chani ya rusa majalisun ƙananan hukumomi da na jihohi, watanni 9 kenan bayan juyin mulkin da ya jagoranta. Ko a zamanin mulkin farar kula dangantaka kan yi tsami a tsakanin irin waɗannan wakilai da hukumomin ƙolin ƙasa, sakamakon zargin wasu daga cikinsu da rubda ciki kan kuɗaɗe ko karkata akalar tallafin cimakar da gwamnatin tsakiya ke aikewa domin talakawa, ko da yake wasun su na danganta wannan rashin zutuwa da dalilan siyasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nishar.